Yeah. Da-da-ma-ga-da, da-ma-ga-da. mira ma, dale na ma, magada ya. Chagada, chagama, gamade, madani, dani da cha. ya ye bed ho to sit kar dar sab jan har ga chalo ga to me ban tan man so ya ye bed ho tan jan be do bavare tan jan be Da ga ma da ni 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 da.